One, two, three, four.
As it hung in the skies over Highway 18, my heart is heavy, my body's aching, my breath smells just like Jim Beam. When I lie in bed to sleep, I get the feeling that it just can't get any worse. And I know it's wrong, but it's a hard part to shake when your head is stuck in the back of a hearse. I wanna watch the sun come up over palm trees in the morning. I want your hand to fit perfectly in mine as we watch the sunset under Florida skies. La da 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 da. La da da da. La da 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 da. La da da da. So believe me when I'm telling you, yeah, I'll yell it in my car on the interstate. It feels like freedom. I wanna watch the sun come up over palm trees in the morning. I want your hand to fit perfectly in mine as we watch the sunset under Florida skies. La da 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 da. La da da da. La da 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 da